ni sunana Buhari Musa. Gaskiya abun ya ban mamaki sai na gani kamar can da muka biyo ma a baya kamar su Addis Ababa da sauransu banga akwai irin wannan cike-ciken ba kamar nan jihar Kano. Sai abun ya ban mamaki kuma ni abun ya burge ni saboda duk da muna can dai muna bibiyar kafafen yaɗa labarai a can muka samu labari cewa an same ta a Najeriya bai yi mamakin ganin haka ba.
Minti nawa kai ana yi maka ana duduba ku?
Gaskiya akalla a nan na kai wajen minti 14 zuwa 15 haka ana yi mana cekin a nan kuma har yanzu ma ba an yi cekin ɗin sau na farko yanzu gashi mun shigo na biyu na uku kuma yanzu yana jiran mu. Mun zo mun sadda su dai duk fuskokinsu a kukkunshe kuma mu mun yi harami ma mun yi dawaki amma ba mu ga mutane suna kukkunshe wannan ba kuma mu muna da confidence in Allah yadda yanda muka baro ƙasar nan lafiya muka yi addu'a muka yi ƙasar mu addu'a in Allah yadda zamu zo mu samu kowa lafiya.
Sunana Jamila Ahmed Gazali. To wannan screening ɗin dai tun tuni muka zo da kamar da ne ka gani da mun wuce ma mun shiga mun wuce. To amma kaga yanzu yanayin abu har mun zo mun jira. Amma yana da kyau tunda dai cuta ne ya bullo kaga outbreak ne na wannan yana da kyau gaskiya alhamdulillah kuma Allah ya kare.
Hajiya ta shiga computer ta wuce ta gaban computer
ne na wuce ta gaban computer ga computer na wuce sun yi screening na sun duba temperature na da sauransu so alhamdulillah dai it's not easy dai amma kuma za mu coping ba damuwa
kuma kaman an baki takarda ma na gani
eh an ba mu takarda tun a girgi takarda yana kunshe da sunanka da shekarunka da passport da ina ka tashi da ina ka zo kuma da in a cikin kwanaki sati biyu da suka wuce kai zazzabi ne ko mura ko tari ko rabanan damuwa da numfashi da sauransu to akwai in kai zaka fada in baka yi ba ma zaka fada da wurin magunguna da kasha da sauransu sai dai kawai a damuwan mashin daya mu mun so ku a girgi mun kai mu mun kusa 500 ma nake gani to kaga mashin daya tu mun kai awa biyu a waje.
Sunana Jamil Ismail Ahmad nazo daga Jidda ne ta Addis Ababa da muka zo mun tsaya akan layi saboda da akwai form tun da muna jirgi aka ba mu cicike domin ana tambaya a cikin form din a duba cewa mutum ya taba yin wani rashin lafiya kamar abin da ya shafi zazzabi da tari da mura haka a cikin sati biyu da ya wuce da kuma ina ya tafiya gaba daya sannan kuma duk tafiyar yaushe ka tafi kwana nawa kai a can sannan kuma cikin awa 24 da ya wuce akwai wasu magunguna irin su paracetamol ko na antibiotics mutum ya yi amfani da su zuwa nan lokacin kofa saboda muna ganin ne duk wani abu ne da ya shafi wannan annoba ta corona da ake bayani so muka cicike wannan form din to yanzu kuma da muka zo dole sai an tsaya an bincika to abin scan da aka dole mun kawo wannan form din an duba sannan an dauki mu ma yawan zafin jikin mu na temperature kenan an gwada an gani sannan sai a duba form din a ga cewa mutum ana buƙatar ana zargin ko mutum zai yana da wannan cutar ne ko ko babu to akan haka da aka duba sannan aka cicike komai so shine abin da dai muka tara ana yi yanzu eh wataƙila dai abin da zamu buƙata shine a ƙara mutane bayani in an zo din a yi mutane bayani cewa ga dalilin da yasa aka tsaya din amma saboda an cin kushe wurin gaba daya so ba ma mutane ba masu sani ba kawai dai ana wajen ne ana ta zaune to da kyau a yi mutane bayani cewa dole za a yi wannan sannan a dan ƙara maybe ko yawan ma'aikata da za su yi wannan aikin.
Sunana Bilkisu.
Wane bayanai kika saka musu a cikin wannan?
Na saka musu duk bayanannukan da suka tambaya duk na rubuta musu lambar flight dina sunana sunan family dina da dai sauran abubuwan da na yi rashin lafiya na ga likita duk na ba su ansa.
Ya kika ga wannan abubuwa misali tunda an ce wannan cuta ta duniya ta fito shine yasa watakila aka tsananta
wannan abu an ci gaba ne ga mu nan da aka fito da wannan tsarin tabbas ci gaba ne mai kyau
ya batun bata lokaci
to shine dai kuma an dan bata mana lokaci da mun gashi mun gaji mun dawo muna sauri mu je gida mu huta to amma kuma in dai maganar lafiya ne gaskiya ba zai zama bata lokaci ba
Allah ya tsare ni ya kokari
ga hanya
alhamdulillah
yaya kika ga wannan cike
to ya bata mana lokaci dan mun gaji kuma mu lafiyar mu kalau alhamdulillah to amma kuma dai yayi kyau saboda gudun irin abubuwan da yake faruwa tunda ita kanta Saudiya mata dakatar da ba da visa saboda gudun wannan cuta da ake tsoron shigaruwarta.
Sunana Umar Rabiu, mun je Umara ne. Alhamdulillah daidai baki kokari dai naga ana ta kokarin yin bincike kuma cikin hukuncin Ubangiji babu wata matsala. Alhamdulillah.
Ya kai kaga binciken?
Mahukunta gaskiya suna tsanantawa wajen binciken su gano abin da yake na gaskiya. Kuma alhamdulillah ana bincike kuma binciken yana yi daidai insha Allah. Daga sauka daga jirgi na kai kamar minti 20 kenan. Ga takardata nan ta lafiya na cike kuma an auna temperature ɗina kuma an ga ta yi
ta wuce ta gaban computer.
Na shine ai computer ita ta auna ta duba ta bada result na temperature ɗina.